kana kulquhu yace to kace kaje ka karanta alqur'ani alqur'ani cike yake da bayani akan dabi'u da halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tace in dai halaye manzon Allah yake so ya gani to ya je shi ya dabi'antu da abin da yake cikin alqur'ani alqur'ani ya zo da bayani akan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin dabi'unsa da mu'amalarsa da mutane da abin da Allah madaukakin sarki ya masa wasici da shi daga duk wani wanda yake sarrabauta a duniya da lahira ina ƙara gaya mana wallahi ba zai samu wata kyakkyawan mu'amala ba ba zai dabi'antu da wata dabi'a ba sama da abin da zai samu daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za mu tafi wani yawo ba mu tagaram gada ma a'a kawai mu je mu kalli yaya halin manzon Allah yake da haka tunda kyakkyawar mu'amala ake nima to shikenan ya isar mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya siffantu da siffarsa to an gama wallahi duk inda ka je in dai zaka dabbaka hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an maka shaidar kai mutun na kware ne sannan kuma zaka samu alkhairin da mai irin wannan halin yake samu a duniyar sa da lahirar sa hasali shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an turo shi ne dan ya cika kyakkyawan dabi'u kamar in zaka ce shine shugaban masu kyakkyawan dabi'u shikenan daga shi babu wani wanda ya kai shi sai dai kuma aikwaikwayon shi da haka daman an turo shi ne dan ya cika waɗannan kyakkyawan hali din kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima salihul akhlaq ko kuma makarimul akhlaq an turo ni ne dan na cika kyawawan hali wannan shine dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo ya samu mutane al'ummar da aka turo shi a ciki babu abin da suka sani sai jahiliya babu abin da suka sani sai bautar gumaka da dukkanin halaye dabi'un da basu dace ba wannan ya kashe wannan wannan ya ci zarafin wannan mai karfi ya danne wa mara karfi a shagiya a yi zinace zinace a bautata ma gumaka a haka ya zo ya same su amma cikin ƙananan shekaru shekarun da basu kai sun kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya juya su ya canja su ya mai da su wasu iri kamar ba su ne irin waɗancan mutanen ba ba dan komai ba saboda me daman shine shugaban masu kyakkyawan hali da kuma kyakkyawan halin nasu ya zo ya mu'amalance su da kuma kyakkyawan halin nasu ya zo ya tarbiyantar da su suma suka zama mutane na kware da haka shi yasa da kansa yake cewa an turo ni ne dan in cika kyawawan dabi'u yana daga cikin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kyau akwai taushi mutum ne mai taushin taushin mu'amala ba mai kaushin mu'amala bane ba duk lokacin da kai mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga wani irin mutum ne na daban wani irin halitta ce ba kowace halitta ce za ta iya ba da matsayin da Allah ya bashi shine overall shine first class shine wanda yafi kowa matsayin shugaba a duniya baki daya amma in kaga kyakkyawan hali da taushi kai ba ka ce shine wannan mai matsayin ba da haka mutum ne mai taushin hali sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda yake mu'amalantar mutane da kyakkyawan da jin kai da taushi ma'ana da rangwame babu tsanani babu tashdidi babu kaushin mu'amala babu kwaroroto babu tsawa ba zagi ba cin mutunci mutum ne mai tausayi mutum ne mai gaskiya mutum ne mai jin kan mai rauni mai taimakawa wanda mara karfi sannan kuma mai shiryar da wanda mai kwadayin ya ga wanda ya bata ya dawo da shi kan hanya madaidaiciya wannan hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba mutum ne mai kaushi ba ba mutum ne galiz ba mai kaushin mu'amala wanda akwai mutane wanda za ga halittarsa ba za ka iya mu'amala yana da kaushi har tsoron a yi masa magana ake idan ana neman wani abu a wurinsa ana tsoron kusantarsa la'alla ana tsoron jafa'insa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba mi ba zai zama mai imani ba dukkanin wanda makwabcinsa bai wuce bai kubuta daga sharrinsa ba a ce wani zaka ga kayan sa ba iya tabawa in aka ce kayan wane ne ana wonin dinsa kai ka taba ka san shi ba sauki ne to ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mutum ne mai taushi mai mu'amala da mutane mu'amala mai kyau baya mai da sharri da sharri baya tsananta ma mai tsanani idan ka zo da tsananin ka da jafa'in ka to sai ya zo maka da akasin abin da yake da shi akasin abin da ka zo da shi baya rama sharri ko kuma yi wa mutum ba zai maka sharri ba barantana ma in ka masa kuma ba zai maida maka da sharri ba mutum ne mai kyakkyawar mu'amala da iyalansa mai kyakkyawar mu'amala da abokan zamansa sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawar mu'amala da masu rauni kai hatta da yara ƙanana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su haƙƙin su ya zauna da su yayi wasa da su ya musu sallama yara ne ƙanana abinda mu yanzu kaga sai kaga kamar in mutum ya haka za a ce wani abin nasa ya kai iyaka wai in ya zo wuce yara ma sai kaga yana cewa assalamu alaikum irin kaman ma ya dan fita daga shabaka irin kan nasa sai a hankali yana wa yara sallama manzo Allah haka yake wucewa sai wa yara sallama in na abu ne ya tsaya ya musu magana ya musu magana ya jefa farin ciki a zukatansu shi yasa za ga yara suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mutum ya kasance ya dabi'anci da irin wannan dabi'u masu kyau irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya shajja'a shi ya karfafe shi da ya zama da irin waɗannan sifofin Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah Allah ya ce ya mu'amalanci abokan zamansa da kyakkyawan halaye dabi'u masu kyau idan ya zama na mai tsanani in ka zama mutum mai tsanani ba kai ba dama ne wani alfahari yake ni fa ba wasa ni ba na son reni ba na son kaza Allah ya ce walau kunta fazzan ghalizal qalbi in ka zama mai irin wannan halin lam faddu min hawli su sahabban naka duk za su tafi su baka ba za a yi sha'awar zama da kai ba da haka Allah madaukakin sarki ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum shi yasa ka zama mai mutum mai taushi saboda in ka zama mai tsanani ba za su iya zama da kai ba da haka yace fa'fu anhum ka musu afwa wastaghfir lahum ka nima musu gafara wannan dabi'a ce ta manzon Allah wanda Allah madaukakin sarki haka ya kimsa masa kuma haka yace mu'amalanci a sahabbansa to da haka ga dukkan wanda yake neman kwaikwayo na kyakkyawan hali yake so ya ga ya zama mutum na kwarai banda irin abin da zai samu na falala da lada da Allah ya tanadar wa mai kyakkyawan hali kamar yadda za mu ji to ya koma ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama masa madubi ya kalli yaya manzon Allah ya mu'amalanci mutane kuma mutum yana iya canja kansa wani zai ce a ni halittata ne haka a'a kana iya akwai mutumin da Allah yake halittarsa da kyakkyawan hali akwai kuma wanda zai iya juya kansa ya zama mutum mai kyakkyawan hali haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wani sahabi yace kai Allah madaukakin sarki ya baka wasu halaye masu kyau yace ya rasulullah halitta ta akai da su ko kuma koyarsu ne yace halittarsa akai da shi yace Allah na gode maka da ka halicci ni da waɗannan dabi'u masu kyau kuma kakan samu mutum mai opposite din wannan shine zai nuna maka baka ga sahabban manzon Allah ba mun faɗi yanda yazo ya same su mutane ne wasu iri amma kuma suka murda suka juya kansu suka dawo wasu mutane kuma na daban wanda inda a ce mutum ya san su a lokacin da ya san su sai ya tafiya bayan wata fatara sai ya dawo sai aka ce mai wannan shine Umar wannan shine kaza zai ce kai anya ku haka ne zai mamaki saboda zai ga ya canja ya tashi daga wancan Umar din ya koma wani daban so saboda sun me sun kwaikwayi hali da dabi'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su daka haka Allah madaukakin sarki yace mu'amalance su hoton da zamu gani ko kuma ce abin da zai nuna mana zai tabbatar mana da waɗannan abubuwan da muke fada ba kakaro su ake ba ba kuma kage bane ba su dai sahabban da suka rayu da su akwai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah Anas dan Malik Allah kara masa yadda yayi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru masu yawa yana masa hidima a gidansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zagi na ba bai taba kyara ta ba bai taba duka na ba bai taba gaya min magana wacce take ba daidai ba kuma yanda ya tabbata a cikin hadisin da Anas din ya rawaito yake cewa khadimtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima shekara 10 Anas dan Malik lokacin mahaifiyarsa Ummu Sulaym tun yana yaro ta dauko shi ta kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah kuwaidimuka wannan yaro ne dan karami yanzu ya rinka maka hidima kai masa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna ya roka masa abubuwa guda hudu a wannan hadisin guda hudu yace allah kai masa yawan ka masa tsayin shekaru ka bashi yawan yaya ka masa yawan arziki sannan kuma ka shigar da shi aljanna Anas dan Malik yace naga guda uku yace dai ne ban gani ba yace yaya Anas dan Malik yace sai da na binne daya yaro na gugay yaro wanda ya binne da kansa ma'ana ya riga su suka riga shi mutuwa aka binne da shi yace mutum 120 yaro yaro na da ya haife shi daga jikin sa fa ba dan ba dan jika ba ba dan kaza ba 120 wannan wanda ya binne kenan banda kuma wanda ya bari 120 addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko gonar sa yana da gona gonan mutane sau daya take a shekara ake shi ko sau biyu zai sai ya girbi ya ta fara fitowa ya girbe kafin wasu ma su girba nasu Allah ya yalwata masa arzikin sa yace shekaru ka yace wallahi sai da nazo ina jin kunyar mutane ya tsufa kowa ya tafi duk abokanansa sun fita in ya fito duk sai yara yace yana jin kunyar ma rayuwar da mutane yace abin da ya rage masa shine shiga aljanna kuma ba zai shiga ba sai ya mutu su da haka addu'ar da mahaifiyarsa ta zo ta nema a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka yayi hidima ga manzon Allah shekara 10 haka Anas dan Malik yace yace nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima 10 sinin shekara 10 yace amma wallahi ma qalali uffin qat bai taba ce min kai sha ba tunda nake yace wa ma qalali shay bai taba ce min wani abu ba yace bai taba ce min lima fa'alta kaza me yasa baka kai ka aikata kaza ko kuma me yasa baka kai kaza ba wannan kawaici na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma yaro ne dan karami da aka yawo ba ya rabo da yace yayi abin da ba shi kenan ba ko kuma yayi abin da ba shi ake so yi ba ko kuma yayi yin abin da ya kamata yace amma wallahi manzon Allah sai dai ya gyara mu amma bai taba ce min me yasa baka kai kaza ba ko kuma me yasa kai kaza yace wala aba alayya shay'an qat bai taba aibata ni ba Anas yake ba mu labari a wata ruwaya da yake cewa khadimtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin yace wallahi ma sabbani sabbatan bai taba zagi na ko sau daya ba amma yanzu kaga danka da ka haifa ma na cikin ka sau nawa ka zage shi Allah kadai ya sani to baranta na ayyan wasu kuma ai dan wane ne kaza ka aibata shi ka zage shi tsinannu ne kaza 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 wannan ba dabi'a ba ce mai kyau in dai muna san mu dace kamar yanda Allah yake ya gaya mana a can laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir in dai muna fatan wannan dacewa ranar lahira muna so kuma mu samu rabauta a wurin Allah to ga halin manzon Allah haka ya kamata mu kasance wannan kuma ba a ce ka bar yaro fa lalace ba wani zai ce to shikenan ba taba yanzu ba a'a manzo Allah baya taba ganin abin da ba daidai ba face sai ya gyara amma zai gyara cikin uslubi zai gyara cikin halin da ya dace wanda ya laifin sai ya zo yana alfahari da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da haka zai yi wa'azi ne zai tunasarwa ne da had da kyakkyawan hali haka Allah ya ce ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana da haka shine nabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ka duba kaga irin hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake mu'amalantan a mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kasance ya fi kowa kyakkyawan hali kamar yadda muke fada Allah ya turo shi ne ma dan ya cika wannan addini da kyakkyawar mu'amala Anas yake cewa wata rana yake bada labari Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni zuwa wata bukata tasa inji Anas dan Malik yace yake fada yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nas khulqan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yafi kowa kyakkyawan mu'amala yace fa arsalani yawman li hajatillah manzo Allah wata rana ya aike ni irin ka aiki yaro dan wata bukatar sa Anas yake cewa fa qultu wallahi la adhhab aran sa irin yaro ka aike shi din nan baya so yace a raina bai cewa manzo Allah ba zai ji ba saboda shi ma yana da hankali amma dai sai ya ji kawai ba zai ji ba baraya dan irin abin da yaro yake kawai ya tafi yayi wasan sa yake cewa sai na tafi yace da na tafi sai na wuce ta wajen wasu yara kanana suna wasa yace fakaratu hatta amuru ala sibyan sai na fita da na ji wajen wasu yara suna wasa wa hum yal'abuna fi suq suna wasa a kasuwa yace kawai sai na ji na zo na nima na shiga ciki in kallo ake ce a raba da ni illan gace ce shi ma yana cikin yan kaza kawai ya shiga ya ci gaba da wasan sa ya ma manta an aike shi wannan dabi'a ce ta yaro yace ana cikin wannan yake cewa sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad qabada bi katfi kawai sai ya ji manzon Allah ya riko kafadar sa irin yaro yana shirga ana abin nan turo mun garo mun wani ya shagala yana kawai sai ya ji shi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kake zata in kai ne kaga ai sai tafka mu tafi gida za mu haɗu kaza yace wallahi sai manzon Allah ya rike kafadata yace fa nazartu ilaihi daga ido na ke da wuya na kalli fuskar manzon Allah yana jiran ya ga mummunan hukunci da zai biyo kansa yace wa huwa yadhhak kawai ya naga manzon Allah yana dariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Anas azhabta haisu amartuka shin ka tafi inda na umarce ka kaje Anas ya ce abu na yaro ya dan kwangi ya dai abin nan manzo Allah bai dake shi ba bai kaza ba duba kyakkyawan hali kuma manzo Allah bukata ce yake da shi kaddara kana kan wata bukata ka duba dabi'a da hali na manzo Allah yanda yake mu'amalantar hatta yara haka ya tabbata daga Abi Abdullahi Jadd yake cewa na tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda nake cewa nake yake cewa na tambayi na Aisha game da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha take cewa halin manzon Allah lam yakun fahishan wala mutafahishan manzon Allah mutum ne ba mai alfasha ba kuma ba mai neman ai alfasha ba ko yasa ai alfasha ba wala sakhaban fil aswaq ba mai kwaroroto bane a kasuwa wani za a ga a kasuwa yana ihu yana kiran wani kaza wannan ba dabi'a bace ba mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kwaroroto a kasuwa wala yajizu sayyi'a bisayyi'a baya rama mummuna da mummuna wani in aka masa yace aini in ka mun kankara zan maka na itaci to shi manzo Allah baya rama mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yasfah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin afwa yana yin hakuri ka gandara masa laifi sai afwa ya yafi wani zai ce yayi hakuri ba zai abin nan ba amma wallahi ay la yuldagu bil mu'min marratayn ay wallahi bazan kara kaza da shi ba har abada to shi manzon Allah ya afu wal yasfah zai yi afwa kuma zai mantar abin ya wuce kuma ba zai rama da mummuna ba da haka gare ka ya kai dan uwa mai albarka da kake neman ka zama mutum mai kyakkyawar mu'amala gashi ka karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta tashabbahu in lam takunu mislahum ku yi kamanceceniya da mutane na kware ko da ba ku kai kamar su ba inna tashabbaha bil kirami fadahu domin kwaikwayon mutane na kwarai akwai rabota a ciki babu yanda za a kasuffanci da waɗannan halayen da muke faɗa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka samu karamci duniya da lahira Allah ba zai barka haka ba ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce wanda Imam Tirmidhi da Bagawi ya fitar da shi Imam Albani ya inganta shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ukbirukum biman yahrumu alaihi an-nar bana gaya muku wani ne wuta ta haramta a gare shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda wuta ta haramta a gare shi shine mutum mai taushi mai mu'amala mai tausasawa ba wanda yake halinsa kusa yake da halaye masu kyau kusa yake da halaye masu taushi ba mai tsanani ba ba mai kunci ba ba mai rashin kirki wa mutane ba naka mutum ya zama mai kyakkyawar mu'amala dan ya samu waɗannan halaye masu kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin halayensa kyawawa shine akwai kauda kai ga aikin jahiliya jahili zai zo ya tafka masa jahilcinsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke kai yana kuma yin afwa idan ya masa aikin jahilcin sannan kuma baya bin mummuna da mummuna shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya umarce shi da yi wannan Allah ya ce khuzul afu wa amru bil ma'ruf wa amru bil urfi wa a'rid 'anil jahiliya ka zama kariki ka zama mutum mai afwa kai umarni da kyakkyawa sannan kuma ka kawar da kai ga aikin jahiliya idan jahilai sun maka abu to ka dauke kai kada ka bi irin tasu Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffanci da waɗannan khuzul afu ka zama mai afwa mutum ya zama mai yafiya babu yanda za a yi ka zama mai afwa da yafiya face Allah sai ya ɗaukaka ka sai ya baka sama da abin da aka maka wani yana ga in yace yayi afwa ya yafi kamar ya ci banza kenan a'a kai da kai afwan nan afwa ba ta taba zuwa mutum sai da alkhairi ka zama mai afwa ka nemi lada akan abin da kai na afwa sannan kuma kada mutum ya rinka muqabalar jahili da jahilcinsa ka zama kamar wanda yake cewa idan kuka mana jahilci to fa na jahala fauka jahalil jahiliya sai mu maka jahilci irin jahilcin masu jahilci sai in hauka kake ji mu ma hukata ne na fika hauka irin abin da zaka ji mutun yana fada alfahari ma yake ya mutun zai yi hauka kuma kace kai ma hukaci na fika hauka wallahi in rashin mutunci na fika rashin mutunci in kaza kana ci a'a in ya maka wauta to kai kakka masa wauta irin yanda ya maka wautan nan wannan shine dabi'a a mai kyau shine dabi'a da ta dace mutun ya kasance Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu ya wasafta mana bayinsa masu tsoransa mukhlisin muttaqin cewa su daga cikin dabi'unsu kuma Allah sai ya yabe su da wannan dabi'un yace su halinsu shine idza khaqabahumul jahiluna qalu salama idan jahili yazo zai musu jahilcin sai su ce salama ma'ana ba za su mishi da jahilcin sa ba za su biye shi ba wannan ita ce dabi'a ta mutane na kwarai wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna sune bayin Allah ba sa biyun jahilci da jahilci idan jahilai suka musu jahilci to su suna zuwa musu da opposite din wannan ne sai su maida masa da sharrinsa su maida masa da jahilcinsu ka duba yanda Allah ya yabe su da halaye masu kyau kamar yanda ya faɗa su ne suke kaza a ciki akwai yin afwa ga jahili idan ya musu jahilci da kuma zama mutum mai cikakken hankali lokacin da mutum ya zo ya ce maka ba shi da hankali to kai kakka zama irinsa uwar mumine Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa tana gaya mana hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattan bi yadihi za Allah bai taba dukan wani da hannunsa ba kuma fa ba dole sai kai duka ba za a ji tsoranka ko za ka gyara hasali ma duka kangararwa yake akwai mutum mai zafin hannu kawai shi daga an yi abu zai maka ko mata ne ya kamata mu tarbiyantar da su ya zama duka shine ƙarshen hukuncin da za ka yi wa yaro wani sai ka kare yaron ka ya kare rayuwar fatarar da ya kamata a dake shi ma baka dake shi ba amma kuma kana da abubuwan da zaka tsorata shi ka firgita shi ta hana shi yin wasu abubuwa na laifika da basu dace ba kada a zama mutum mai yawan duka tace manzo Allah bai taba dukan wani da hannunsa ba yace wala imra'atun tace bai taba dukan mace ba amma yanzu musamman yanzu zamani na social media muna gani ko sai kaga an yi wa mace kulli a fuska mace ya kukkutufi matarsa ya tara mata jini a fuskarta ko ya marita manzo Allah ce kada ko zaka yi duka ma kada ka daki fuska to amma wallahi haka zaka ga wani an mata kulli a fuska ya faffasa matarsa jiki amma na Aisha tace manzo Allah bai taba dukan mace ba tare da cewa musulunci ya bada damar in an bi wasu matakai ayi duka amma ba dukan da zai daga jiki ba manzo Allah ce kada ka maida matarka kamar jaka ya zama ka dake ta kuma in dare kuma ka zo kana neman biyan bukatarka da ita wannan kaga kai mutum ne ya zama jaki su daka tace bai taba dukan mace ba wala khadiman manzo Allah bai taba dukan wani mai masa aiki ba dan aikin sa ga dai Anas shaida ne gashi yayi abin da ya kamata ya dake shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan sa ba tace in dai kaga manzo Allah ya taba mutun da hannunsa tace illa fi jihad fi sabilillah sai dai a wurin jihadi dan daukar mar Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace yana mu'amalantar sahabbai da kikkiawar mu'amala sannan baya taba fushi in ka taba shi duk abinda zaka yi mutun da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kore shi wallahi ba zaka ga fushi ba in dai a shakhsiyar sa kaiwa yana yin fushi ne idan an taba Allah in an keta haddin Allah to anan zaka ga fushin sa fuskar sa takan yi ja idanunsa su yi ja jijiyoyinsa su kumburo saboda an taba hakkin Allah amma in dai a janibin sa ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka taba ganin fushi a tattare da shi ba Anas bin Malik ya rawaito yake cewa kuntu amshi ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun ya saka albur wata riga irin alkabba yace mai kauri irin ta wanda ake sakawa wanda manyan mutane suke sawa yace fa adrakahu arabiyun kawai sai ga wani balaraban kauye nan irin wawa mai wauta ya tinkaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa jazabahu sai ya kama rigar manzon Allah ta baya ya ja ya fusgi rigar manzon Allah Anas yace hatta nazartu ila safhati atiqihi atiqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai da naga shatin auyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya yazo ya rike manzon Allah ya shake shi da riga ya jijjiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba karfin hali na jahilin kauye katan kauye kenan yazo yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ya fi president shugaban duniya wanda in Allah ya so ma zai iya saka masa mala'iku yanzu ko shura ba zai kare ba amma haka yazo ya jawiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna mana yaya ya kamata mutun ya kasance sannan kuma yazo da munanan kalmomi maganganu wanda yake basu dace ba yace ya Muhammad babu ya nabi Allah babu ya rasulullah kai Muhammad haka yace murli min malillah kai umarni a ban daga dukiyar Allah a wata ruwayar aka ce har sai da yace ba dukiyar mahaifin manzon Allah bane kaddara min yanzu ko gwamnan garin ku kaiwa haka ai sai ka she buzunka eh buzun ma in ya saura sai an samu wanda su cinye amma yazo yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Anas ya ce faltafata ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhhak yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya kalle shi yana dariya summa amara lahu bi ida yace ku diba ku bashi yace banza ya shaƙe wuyan manzo Allah ya nemi a bashi kuma ya faɗi bakar magana kuma manzo Allah yace a bashi jahili wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ka duba da Allah mu kalli wannan dabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna da awa mu ahli sunna ne masu son dabi'u na manzo Allah ne mu yi kokari mu koyi wasu dabi'u na manzo Allah koya suke
koya suke zamana kai domin ba za ka iya ba wani kai
so amma dai ka kwatanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah suka kasance suna yi
manzon Allah Aisha Allah kara mata yadda
ta farfadi abubuwa na dabi'u kyawawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya nabbahar da ita a wurare daban-daban cewa kada ta zama mai zagi mai kaza wata rana Yahudawa suka zo suna wa sai su zo su ce manzo Allah salamu alaikum maimakon assalamu alaikum su ce salamu alaikum ma'ana mutuwa ta tabbata akan ka ya rasulullah haka suke juya yuharrifuna alkalima amma wadi da haka sai su zo su gaya manzo Allah irin wannan nana Aisha ta ji ta fahimta tace wa alaikum wa ghadiba Allahu alaikum wa la'anakum wa addalakum azab ta tsine musu ta zage shi manzo Allah ce ya Aisha mahlan ya Aisha yace ai tace ya rasulullah baka ji abin da suke faɗa ba addu'a bakar addu'a suke maka fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baki ji abin da nace musu ba nace wa alaikum kuma ce shikenan sun masa bakar addu'a ni Allah zai amsa ta wasu ka Allah ba zai amsa ta su ba to kikkiawan hali kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ita kanta na Aisha da kikkiawan hali irin nata amma manzo Allah yana sissita ta Allah madaukakin sarki ya gaya mana yace wala tastawil hasanatu wal sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ daka wannan halaye masu kyau da ake fada ba fa wai in kai sun tafi a banza bane kawai iya a duniya ne za a ce kai wani yana da kikkiawan hali a'a akwai daraja da matsayi da Allah madaukakin sarki ya kwadaitar maka dan ka kwaikwayi irin wannan halayen na farko zai saka ka zauna da mutane lafiya duk sharrin mai sharri to sai ga ka kubuta daga sharrin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a gida kawai sai aka ce ga wani nan ya zo wani yana sallama da shi to irin mutumin banza ne mai jafa'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bi isa akul ashir tir da wani irin halaye ba irin nasa manzo Allah ya ce a ce ya shigo da ya shigo manzo Allah ya tashi ya karbe shi ya zauna da ya shi mai shimfada ya zauna ya yi hira da shi ya tabin sa da hira ya saka masa fuska ya bashi lokaci kaza ya gama sai da ya gama iya abin da yake so ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan zaune sai aka ce mai gawa na ma ya zo yana neman izini shi kuma mutumin kirki ne manzo Allah ya ce madalla da wani shi kuma da ya shigo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi ba irin yanda ya mu'amalance wancan ba dai ya zauna da shi ya dan biya bukatar sa bai ba shi dama ba irin yanda ya ba wancan mugun sai ya tafi sai aka tambayi manzo Allah ya rasulullah wancan da ya zo ga abin da kai ce a kansa amma sai muka ga ka sakan masa fuska kai kaza kai ta haba da shi shi kuma wannan gashi shi kuma sai dai aka masa dai normal yanda ake sauran mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi ne dan ya kufuta daga sharrin sa shi mai sharri in zai maka sharri ka maida masa da alkhairi la Allah wannan zai sa ka zauna lafiya in mutun ya mugu ne mai sharri ne mai jafa'i to in ka bi shi a hankali to zai rinka daga maka kafa kaga ai an samu su dan haka kikkiawar mu'amala zai sa ka zauna da mutane a ji dadin zama da kai da mutumin kirki da aka san haka sai ga sun zama suna haba da kai kowa yana son mu'amala da kai so da dama za a zo ana rigima ta karce kaga mutun ya ce shi manzo Allah ne zai masa hukunci lokacin da za a zo a daura hajjar aswad ko ai manzo Allah halin sa suka gani wannan sun taso da makami wanda za a kashe in ba akan wannan to akan tattabara ma sai a shekara 40 ana yaki barantana akan wannan matsayi mai girma amma can suka ce to wani yazo ya ce musu to duk wanda ya fara shigowa ta wacce kofa shine zai muku hukunci ana haka kawai sai ga manzo Allah ya shigo suna gani suka ce radina bi amin mun yadda da amintace mun a cikin su fa akwai manyan mushrikai ne fa ƴan giya ƴan kaza amma sun san mutumin kirki so da haka in kana kyakkyawar mu'amala hatta ɗan shayayen unguwar ku sai ga kana da control akan su. Za su zo suna cewa ba wani shege, ina jin ku anan ba sa faɗa irin wannan ku. Ba wani shege, ba kaza, to amma kai in ka zo sai ga kai shegen ne za a barka, sai a daga maka ba. Eh, kikkiawar mu'amala kenan. Sai ga ka ci galaba akan mai aikata barna ma, sai ka iya zuwa sai ga ka masa nasiha, ya karɓi nasiharka. Amma in ka masa aiwa ne kaza ne baka ba mu'amala, to in ka zo kai ne farkon munafiki wanda kake da istiqama. To amma in ka zama mai kikkiawar mu'amala sai ga hatta a sharari ma sai ga yana son alaka da kai. Da haka zai sa ka samu kikkiawar mu'amala tsakaninka da zamanka da mutane. Sannan kuma zai sa in mutun ya nuface ka da sharri ya maida wukar. Sannan kuma zaka samu daraja mai girma a duniya. Da ka samu daraja ta hakuri, zaka samu daraja abubuwa masu yawa. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala tasawil hasanata wala sayya idfa billati hiya ahsan. In mutun ya maka mummuna ka maida masa da mai kyakkyawa. In kai hakan la Allah akwai wani abu a tsakanin kai da kai na shahana, ko kuma daman tama kai ke, la Allah ma ya rubuta ka a cikin wanda zai kashe saboda ku kuke hana su rawan abin nan. To fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatun, idan a tsakanin kai da shi akwai wani adawa, akwai wani rashin jituwa, to da haka wannan zai zuba wa wutar zuciyarsa sanyi. Amma Allah ya ce kaga wannan abin ba kowa bane yake iyawa. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم الا الذين صبروا ما wanda zai samu wannan sai masu hakuri. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم, babu wanda kuma zai samu sai mai rabo mai girma. Haka Allah ya ce rabo mai girma al-kabir, Allah mai girma ya ce zaka samu rabo mai girma. Kai ka san wannan madalla da wannan rabo, wai ba abu ne zaka yi baka ce ya tafi a banza. Lalle ko shakka babu zaka samu rabo mai girma a wurin Allah ta waɗannan kyakkyawan hali da kyakkyawan mu'amala da ka kwaikwayo irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadisin ingantacce wanda yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt, ka ji tsoron Allah a duk inda kake. wa atbi'us sayyi'atil hasana, ka bi mummuna da kyakkyawa. In mutun ya maka mummuna kai ka masa kyakkyawa. Wa khaliqun nas bi husni khulqin, kai wa mutane mu'amala ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala. Daka in mutun ya maka sharri ka maida masa da alkhairi, wannan dabi'a ce ba kowa ne yake samun ta ba sai mun da yake rabotacce a wurin Allah. Wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga Abu Burda yake cewa yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah ka gaya min menene kyakkyawan hali, me kyakkyawar mu'amala kyakkyawan hali. Yace sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm, menene kyakkyawan hali menene kuma laifi ko mummunan hali. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace albirru husnul khulq, biyayya da da'a ga Allah, abinda Allah yake so shine kyakkyawar mu'amala. Wal ithmu ma haka fi nafsik, shi kuma laifi shine duk abinda yake maka kaikayi a kirjinka. Wa karihta an yattali alaihi an-nas, kuma baka so mutane su zama suna ganin abinda kake yi. Haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da mafi alkhairin, mafi abin da yafi shigar da mutane aljanna, me ye direct zai baka aljanna, zaka samu aljanna da shi. Kaga dai kowan mu nan fatan ƙarshen mu ya zama mai aljanna. Duk inda dai muke, duk abin da muke ta ƙoƙari muna kai kawo, mu faɗi mu tashi, mu hana idan mu bacci, mu hana lokacin mu walawa, mu takura kanmu sai mun zama na ƙwarai, me ye gaya aljanna ake nema. Banda wannan kana neman wani abu? Duk abin da Allah zai baka in baka samu aljanna ba kai asara. Da haka aljanna muke nema. To gashi an tambayi manzon Allah menene yafi shigar da mutum aljanna kai tsaye farat daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqwallah wa husnul khulq, tsoron Allah da kyakkyawan hali. Kai ko aure aka ce za a yi,
manzo Allah yace a dubi mai kyakkyawan hali iza jaa ko mantar dauna dinahu wa khulqahu fazawwiju duk wanda yazo mai hali na gari mai dabi'a mai kyau ku aura masa domin ba za a samu matsala ba in kuma kuka yi manzo Allah yace to wallahi fitina za ta faru a ban kasa da fasadi mai girma saboda an hana mai kyakkyawan hali aure da ka ya kai mai tsoran kar a ruguza maka soyayyarka zama mai kyakkyawan hali kuma ka ji tsoran Allah ka san wani zaka gama wa'azin shi matsalar sa shine mai ka a hana shi aure to da ka zama mai kyakkyawar mu'amala ka mu'amalanci da dabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka saki komai shikenan ka rabauta daka wannan yana daga cikin abin da yake shigar da mutane aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yana daga cikin kyakkyawan hali wanda yafi kowa kyakkyawan hali to yafi kowa alkhairi a cikin mutane manzo Allah yace inna kiyarakum ahsanukum khulqan ko akhlaqan zababbu a cikinku inda za a ce a zabu mutane zababbu a unguwa to za a kalli wani ne yake da halaye kyakkyawa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƴan uwa mu zama masu kyakkyawan hali riba ne kyawun hali jari ne duniya da lahira duk wanda ya siffantu da halaye na kwarai ko shakka babu ba zai yi asara ba ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a'lamu min wanda yafi sanin wanda yafi kyakkyawar mu'amala kamar yadda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abinda yafi kai nauya abinda yafi nauya mizani ranar tashin alkiyama mun sani cewa Allah zai sanya mizanin sa ko ma'ana a gwada aika na alkhairi da na sharri wa man saqulat mawazinuhu wa man khaffat mawazinuhu akwai haka ko so shikenan menene zai nauyaya maka mizaninka an tambayi shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama game da wannan kamar yadda muna son aljanna ba za mu taɓa samun aljanna ba kuma sai mu yi aikin alkhairin miyarin jaina na sharri to me zai nauyaya mana mizaninmu an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa aka ce mai ma shay'u asqalu fil mizan mu'min yawm al-qiyama menene yafi nauyaya mizanin mu'mini ranar tashin al-qiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma asqalu fil mizan mu'min yawm al-qiyamati min khulqil hasan ba abinda yafi nauyi yake nauyaya mizanin bawa ranar tashin al-qiyama sama da mai kyakkyawan mu'amala yace domin Allah fa inna Allah يقبض الفاحش ألا بايا سمتمي الفاشا مي ممونا هالي مي نبيئا مركو ألا بايا سمي إرمونا داك إن كزم مكي كاوما عملا ألا زينو يامكا ميزانكا متن داك كاوان هالي زاك إيسام درجة زاك إيسام درجة wanda yake azumi kullum zaka sa iya samun darajar wanda yake qiyamul layl kullum baya fashi mun sani Allah madaukakin sarki ya yabi masu qiyamul layli Allah yace ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati ayn Allah yace rai bata san irin abin da aka ta wadannan irin abin da Allah ya tanadar musu wani abu ne na daban Allah kadai ya san irin abin da zai ba su ya yabe su Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun su ne waɗanda suke da kadan ne suke yin bacci da daddare wa bil asharihim yastaghfiru Allah ya yabi masu qiyamul layli Allah ya yabi masu azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya azumi rana daya dan daukar dan neman yardan Allah Allah zai nesa fuskanta zai nesa ta fuskansa daga shiga wuta tafiye shekara 70 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin aljanna akwai kofa da aka khassace ta ga masu azumi kadai ba wanda zai shiga sai masu wannan ibada ta azumi idan aka zo za a yi shela a kira su shine first class aina sa'imun ashe ga sunan abu da su shiga ba wanda zai iya shiga
wani matsayi ne na wannan ibada manya manya ibada ta siyamul layli ibada ta azumi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina la yadriku bi husni khulqihi darajatu as-sa'imin al-qa'imin ko sa'imin al-qa'imin al-mu'mini da kyakkyawan halin da kake gani ina nuna mana yanzu bayan mun faɗi kyakkyawan mu'amala to ga natija da sakamakon da mutum zai iya samu a duniya da lahira Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa zai samu daraja ta wanda kullun azumi yake zai samu daraja ta wanda kullun sallah yake la Allah shi kaddara ba kullun yake azumi ba kullun yake sallar daraba to amma kyakkyawar mu'amalar ka za ta saka samu waccan matsayin to yaya kuma a ce kai kuma ga kyakkyawan mu'amala kuma gashi kana kamanta waɗancan ayyukan kaga ai nurun ala nuri da haka mu zama masu kyakkyawan mu'amala duk wani abu da muke tunani zamu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwa masu yawa game da hali nagari da natija wanda mai hali nagari zai iya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi cikar imani a cikin ku shine wanda yake wanda yafi kowa kyawun hali hadisi da yawa sun zo akan kyakkyawan hali da irin yanda abin da kyakkyawan hali yake iya sa mutun yayi da haka ga dukkan mai neman kyakkyawan hali wannan mun dan gutsuru dan kucili a cikin kucilaye muka ambata game da kyakkyawan hali ka koma ka karanta shima'il muhammadiyya ka karanta littafin ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin na halayensa da dabi'unsa kai koyi da shi ka karanta kai aiki da shi in Allah yarda Allah madaukakin sarki zai gyara mana halayenmu kuma mu samu dukkan irin abin da mai kyakkyawan hali yake samu lokaci ba zai iya bar mu faɗi duk abin da zamu faɗa ba amma dai laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجلي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لو أن نكي سوى الله أبنجي يكوتة من حالا يمو الله يجارة من حالا يمو الله يسام زمما سكي كاوان حالي نغري الله أبنجي يتنجا مدغا يندمك يكوي مادة مزوى حال دي كيسو الله يبامي يكوان تنجا وا الله أبنجي يساكا وكوا دا الخير يكوي كوا جدا سلافيا الله أبنجي يساكا وأن دا سكي شريا وأن muhadarori Allah ya saka musu da alkhairi wanda suke ta hidima da mu dare da rana irin su Dr. Ayyub Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Allah ya yalwata arzikinsa Allah ya shirya masa bayan sa Allah ubangiji ya jikan mahaifansa Allah ubangiji ya jikan mahaifansa ya saka musu da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi